Maisha mia mia. Yes sir.
Akume baki magana.
Dayu na waka na fana kuni
no.
Kwenye pishida na kuni
yes.
Kose na sasu na mkuni
no.
Bakwa so nyepe kuni
yes.
Inye pishimbar kuni
no.
Kode na wake mataba mwake mazaba magana na hakane
yes.
Tokuba kwa kaunasune
no.
Aikuma mata na kuni
yes.
Kuna so nso kesune
no.
Kunde piso nyepe kuni
yes.
Kishimasa ya mosa
na jina kunkyali. Ina magana kunshari.
Yes.
Kuna suku minyawani
no.
Ina magana kunshari.
Yes.
Uyani
Yayani.
Uyayani
Yayani.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Akechikine.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Yayani.
Yayani
Yayani.
Kayu na kawai zandinge wa waka
yes.
Matanka danza musaka Mwaji yesu kawai
yes.
Maso ya yaba aure mukawai Ashe kuna sangawri
yes.
Tukushiria kumerere Kwa ananyana daputuruwa
yes.
Kuna bukata rabuwa
no.
Nagane kuna mugu yinsu
yes.
Sumasina mugu yinku
no.
Shine kukahuche kaina
yes.
Saboda ni kukaraina shine
na jina kunkyali. Ina magana kunshari.
Yes.
Kuna suku minyawani
no.
Ina magana kunshari.
Yes.
Uyani
Yayani.
Uyayani
Yayani.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Akechikine.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Yayani.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Akechikine.
Ni da gayuna da duka bunda ne ai kowa ma ya shaida da ni da gayuna dinna mata ne ai gayuna sun san girma
girma
cikin sallafa fama
fama
ki ba muke bara ma shi yasa kowa na hannun dama
dama
shi yasa ina ci da su bana iya babu
yes no
sako daga sarkin bana ban so
na jina kunkyale
na jin kamu ka kyale.
Ina magana kunshari.
Ina magana kunshari.
Kuna suku minyawani.
Ya muna suku mayawani.
Ina magana kunshari.
Kana magana kunshari.
Tuyani
Yayani.
Uyayani
Yayani.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Akechikine.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Yayani.
Yayani
Yayani.
Uyayani
Akechikine.
That mega producer on the beat, Mega Mix.